continent. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi da yau Litinin 2 ga watan Janairun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa an kammala wasan kokawa na kasar jamhuriyar Nijar, inda Isaka Isaka daga Doso ya lallasa abokin karawansa Sabo Abdullahi na birnin Yamai. Muna kuma dauke da shirin zaurin matasa da Nasiru Adamu El-Hikaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibrin zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan labarin duniya kashin farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin kasar Libya sun ce sun gano gawarwaki 18 da aka binne a wani katon kabari da ke a tsakiyar birnin Sirte da ke gabar tekun kasar, wanda tsohuwar tungar kungiyar IS a kasar da ke fama da rikici a arewacin Afirka. Hukumar kula da bacewar mutane ta kasar ta faɗa jiya Lahadi a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa an gano gawarwakin a yankin Saba kafin a kai gawarwakin zuwa asibitin Ibn Sina da ke Sirte. Birnin Sirte dai ya faɗa ƙarƙashin ikon kungiyar IS tsakanin 2015 zuwa 2016, yayin da kungiyar 'yan bindigar take neman cin gajiyar rudanin da ya dabaibaye al'ummar kasar mai arzikin man fetur bayan borin 2011 da yakin basasar kasar. Akalla mutane 20 ne suka mutu a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da jami'an tsaro a cikin kwanaki da dama, a cewar wani likita a wani asibitin gwamnati. Sama da mako guda, 'yan sanda da sojoji suke fafatawa da masu zanga-zangar a birnin Las Kanud, wani gari da ke gabashin Somaliland, wanda ke rikici tsakanin Somaliland da makwabciyarta Puntland, da ya daga cikin yankunan Somalia mai cin gashin kansa. Muhammad Fara, wani likitan asibitin gwamnati a Las Kanud, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa akalla mutane 20 ne aka kashe tare da jikkata wasu da dama. Ya ce ya ga an kawo gawarwakin waɗanda abin ya shafa zuwa asibitin. Masu zanga-zangar dai na neman Somaliland ta mika iko da garin ga Puntland, tare da zargin jami'an tsaro da gaza kawo ƙarshen rashin tsaro a garin. Adan Jamak Ogul, mai magana da yawun masu zanga-zangar, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Somaliland tana amfani da ƙarfin tuwo ta mamaye Las Kanud kuma ta gaza tsare shi. An kashe masu gadi 10 da fursunoni 4 jiya Lahadi, yayin da wasu 'yan bindiga a cikin motoci masu silke suka kai hari a gidan yari da ke Ciudad Juarez da ke kan iyaka da El Paso na jihar Texas da ke Amurka. Ofishin mai gabatar da ƙara na jihar Chihuahua a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce, da misalin ƙarfe 7 na safe, wasu motocin silke daban-daban sun isa gidan yarin, inda 'yan bindigar suka buɗe wuta kan masu gadi. Baya ga waɗanda suka mutu, mutane 13 sun samu raunuka, yayin da fursunoni aƙalla 24 suka tsere. Sojojin Mexico da 'yan sandan jihar sun yi nasarar karɓe iko da gidan yarin da yammacin jiya Lahadi. Ofishin mai gabatar da ƙara na jihar ya ce jami'an sa suna gudanar da bincike. A cikin watan Agustan bara, wata tarzoma a cikin gidan yarin jihar ta bazu zuwa kan titunan Juarez, rikicin da ya sanadin mutuwar mutane 11. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. A jamhuriyar Nijar da yammacin jiya ne aka kawo ƙarshen kokawar gargajiya na karo 43 a jihar Difa. An kuma karawan ƙarshe ne tsakanin Kadir Abdu, da aka fi sani da suna Isaka Isaka, ɗan kokawar jihar Doso, da kuma Sabo Abdullahi, ɗan kokawar birnin Yamai, inda Isaka Isaka ya samu nasarar lashe takobin da aka saka albarkacin wannan wasan. daga jihar ta Jifa ga Abubakar Isa da ƙarin bayani.
Kusan dai mintuna 15 ne aka kwashe ana fafatawa tsakanin Kadiri Abdu da aka fi sani da suna Isaka Isaka dan kokuwar jihar Doso da Sabo Abdullahi dan kokuwar birnin Inyamai kafin shi Isaka Isaka ya samu galaba a gaban Sabo Abdullahi. Wannan shine karo na 5 da dan kokuwar na Doso Isaka Isaka ke lashe takobi a kwambalar ta kokuwar gargajiya da farko dai a cikin shekara 2015 a jihar Agades da shekara 2016 a jihar Doso da shekara 2019 a jihar Tilaberi da shekara 2021 a birnin Inyamai sai kuma na baya-bayan nan a jihar Difa. A yanzu dai ana iya cewa Isaka Isaka shine dan kokuwar gargajiyar Niger da ya fi yawan kai takobi a jiharsa a tarihin kokuwar gargajiyar Niger wanda ya samu shiga gaban kantu na maradi mai takobi 4. To ko menene sirrin Isaka Isaka ga abinda yake cewa?
To wallahi sirri na sai dai in ce rabo kawai. In kana da rabo babu wani sirri. Rabo gare ni kuma Allah ya bani ta kuma ina kare mu gode ma Allah. Allah ya kare bani rabo kawai. To an alzana gare ni da kowa to kowa ganta. Babu wani alzanan da ke gare ni rabo kawai a gare ni. To wallahi fata nan zuwa gaba dai sai in ce zan bar ma baya. Amma ban san yau na gobe na Allah da ya san. Zan iya cewa yau na bari kaga gobe a ta yi kokuwa ganni na yi karya. Tabbata na bari ban bari ba Allah da ya.
To mi abokin kokuwar Isaka Isaka wato Sabo Abdullahi zai ce game da wannan kokuwar?
Yanda abun ya faru sai ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Mu 80 muka zo yau ya zanni ne na bi sai gode ma Allah. In ban gode ma Allah ba na yi butulci alhamdulillah. Abunda ya nisa mu kuma ina roƙon Allah ya sanya mishi albarka. Yan uwanmu da ke yi Allah ya kama musu Allah ya taimake mu taimakon shi. Masoyan mu wanga abu da ya faru su yi hankuri babu komai. Haka Allah ya sa haka Allah zai. Babu wanda ya huta hukuncin Allah. Haka Allah ya tsaga tun kafin a tawo. Alhamdulillah.
Kamar yadda ya kasance al'ada a duk a kowace shekara a kwambalar ta kokuwar gargajiyar Niger ana samun manyan baki na Najeriya da ke shigowa Niger domin kallon wannan kwambalar ta kokuwar gargajiya. Honorable Bukar Adamu Executive Chairman ne na Damaturu Local Government a tarayya ta Najeriya.
Wallahi wannan wasa ya kaitar da mu matuka. Wallahi mun ji dadin sa sosai. Wato wasa ce wanda yake dauke ni sha yake nishadar da mutane. Lokacin da nake filin kamar ina jihar Yobe ina gari na nake zore haka nake gani wanda naga mata da maza kuma naga yanda malamai da sarakuna da shugabanni suke cuɗanya akan wannan abu so al'ada ce mai kyau.
Duk da matsalar tsaro da jihar Difa ke fuskanta an yaba mutuka game da yadda jihar ta shirya wannan kwambalar kokuwar gargajiya karo na 43. Honorable Bulu Muhammadu na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin Niger 'yan asalin jihar ta Difa ga kuma abin da yake cewa.
Wannan kokuwan da aka yi babban murna ne kuma babban tunawa kuma babban taimako ne a al'umma kin jihar Kindifa. Menene yau jihar Kindifa wajen shekara 8 muna cikin masala. Wani an ce mishi Difa kamar zai ta yi wurin da za a kashe shi. Amma yau mun zo anan an zo an yi wasa. Ko babu wanda ya ji ciwo, babu wanda ran shi ya bace. Kowa cikin dariya aka yi wasa aka kare.
Kwanaki dai 10 aka kwashe ana fafatawa tsakanin 'yan kokuwar gargajiyar Niger 80 da kuma suka fito a jihohi 8 na kasar. An kuma soma kokuwar gargajiyar ce a cikin shekarar 1975 domin sada zumunta tsakanin dukkanin jihohin Niger. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
Kuma da lagaida Abubakar Isa da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Dokar hana baki 'yan kasashen waje sayen gidajen zama a kasar Canada ta fara aiki a jiya Lahadi da nufin samar da ƙarin gidaje ga 'yan kasar da ke fuskantar matsalar gidaje. Akwai waɗanda aka keɓance a cikin dokar da ta baiwa ɗaiɗaiku kamar 'yan gudun hijira da masu izinin zama waɗanda ba 'yan ƙasa ba damar siyan gidaje. A ƙarshen watan Disamba, Ottawa ta kuma yi ƙarin bayani cewa haramcin zai shafi gidajen birni ne kawai kuma banda wuraren shakatawa kamar gidajen shakatawa na bakin ruwa. Prime Minister Justin Trudeau ne ya gabatar da matakin wucin gadin na shekara biyu a lokacin yakin neman zaben 2021, lokacin da hawa farashin kayan sanya mallakar gida ya sha kan ‘yan Kanada da yawa. Jam’iyyarsa ta Liberal Party ta faɗa a cikin shirinta na zaɓe a lokacin cewa sha’awar gidajen Kanada yana janyo hankalin masu cin mummunar riba, kamfanoni masu arziki da masu zuba jari na ƙasashen waje. Daga ƙarshe, Rasha ta ƙaddamar da sabbin hare-hare ta sama a duk faɗin ƙasar Ukraine a ranar sabuwar shekara, amma ‘yan Ukraine sun yi ta murna daga barandodinsu a Kiev, yayin da sojojinsu suka kakkaɓo makamai masu linzami da dama da jirage marasa matuƙa na Rasha da ke shigowa a daidai lokacin da agogon ƙasar ya shiga sabuwar shekarar 2023. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta lalata jirage marasa matuƙa 45 da Iran ta ƙera a cikin dare 13 da daren ranar Asabar da kuma wasu 32 a cikin sa’o’in farko na sabuwar shekara. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin sabunta yaƙi da ƙasar Ukraine a yaƙin da ke cikin wata na 11, inda aka kai hare-haren makamai masu linzami 31 da kuma hare-hare 12 a faɗin ƙasar a ƙarshen shekara. An ta jin kuwar gargaɗi a Kiev, babban birnin ƙasar Ukraine. Wasu mutane sun yi ta ihu daga barandarsu, Allah ya taimaki Ukraine, Allah ya taimaki jarumai. A cikin jawabinsa na jajiberin sabuwar shekara, Putin ya gaya gungun jami'an soja a birnin Moscow cewa babban abu shine makoman Rasha, kare ƙasarmu shine babban aiki ga kakanninmu da zuriyarmu.
Gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Kuma lokaci ne da Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar mana da shiri na gaba.
Sauran matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabbawon da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za mu magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shin miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane bayan kammala bitar wasu daga shirye-shiryen mu na bara a sabuwar shekarar nan ta 2023 za mu daura kan shirin da muka dauka a Sokoto arewa maso yammacin Najeriya inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha akan kalubalen tsaro a jihar musamman ma a yankin Isa da sabon birni da zalika kasancewa yanzu lokaci ne na campaign da kuma tinkarar babban zabe a watan gobe akwai bukatar matasan su kaucewa zama zuga-zugi na haddasa husuma matasan sun hada da activist Hassan Binanci Musa Yahaya Muhammad Comrade Umar Bello Da'in Ummul Khair Abdullahi Abdulaziz Muhammad Asada Aliyu Haidar Dingyadi Bilyaminu Umar Nakasari Aminu Al-Husaini Amanawa Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi ku kasance da shirin zauren matasa na VOA
kamar maganar da kaso kai ana ga ganin cewa mutane suna hasashen cewa kamar waɗannan ma'adanan da ake diba a waɗannan sassa shi yasa aka hana mutane zaman lafiya dan ko idan aka bari cewa suka zauna lafiya to mutane za su hankalin su zai kwanta su tabbatar da cewa wuraren da suke zaune suna da arzuka wurinnan to su ma suna da bukata a ba su dama su jin domin Allah ya kaddarci suna cikin mutanen da Allah ya azurta da wasu amfanuka na dake karkashin kasa domin su ci muriyan wannan al'amura wannan amfanin na dake karkashin kasa idan har yadda mana hankali ya kwanta to za su neme su ne su ci wannan amfani to idan hankali bai kwance to kaga ba a magana cewa a kila dadi cin amfanin albarkacin ma'adanai sai dai mutun shi bi datta ina na zai tsira tare rai to shi adali da yasa ne wanga magana
kun bayan cewa an ruhi amma har yanzu da addincin bai sauki irin wanda ya kamata ba ko mai zalla da da me yasa kace haka nan abinda yasa ni tun bayan da an kace an ruhi a kalla ina ganin kusan in ce ma abin karuwa ya domin sassan jihar Sokoto da yawa inda abin bai kai ba amma yanzu in ka duba wasu local government din Tambol da Kebbi da sauran irin waɗannan local government yanzu abubuwan ya kuraro ya kawo gare su wato babban matsalar da annan duk da an ce an ruhi din amma abin kididdiga ko diddigin cewa shin abin umurnin da anka ba su aiki ko bai aiki ba wannan shi babban matsalar da Najeriya yawa wannan shi babban matsalar da muka fuskanta rashin ba a yan kididdiga a gane shin abinda an ka ce ayi din an yi ko ba ayi ba wannan shi babban matsalar da muka fuskanta don haka don an ce an bada umurni duk ba lalle na a ce abin yayi ba saboda akwai wasu wanda suka amfana da wannan za a bi ta karkashin kasa da nan ganin
fage yawa ga mara
aiki ai da ma shi ta'addancin ke da ina ganin ya riga ya dade dan tukalin ma ina ganin
umul khairi muna ji
ganin sun shekara biyu suna tare da wanga ta'addancin sai dai abin da ke faruwa su can kebe yanzu an kai lokacin da su kebe ko jami'an tsaro an ka kai kebe kwana biyu sai kaga sun dawo sai kaga sun ce to ba a ba su makamai ba ko kuma ba a ba su kayan aiki ingantattu ba to ta yaya za a yi su zauna kebe saboda kebe iyaka ce daga garin kebe babu wani gari da zaka wuce kebe ta riga ta zama babu wata hanya da zaka wuce
tana kan iyakan Najeriya da Nijar ne
ta wanga hannun in ka kai ta Tambuwal in ka shiga kebe daga kebe babu wani babban gari da zaka miƙewa kebe ta riga ta zama kamar ta dace bakin iyaka nan sai ƙauyuka ga Sokoto ta wanga hannu ta Tambuwal to shi yasa mu jami'an tsaro kamar ba su son zuwa can saboda ganin suka ko koro su an kai babu inda za su kai su nemi taimako sai sun kai ta can saboda ko har kwanan baya ma ina ganin kamar da manar bara an taba kai mai kebe ta addanci kuma gashi gada wannan ta ga sunan wani dan kauye na nan kamin ka kai kebe akwai wata gada wadda in ta kace baka ma shiga kebe to da lokacin ana cikin wannan inda mana ma ta kama da kacewa ta kai to yan sanda an kai su kila suna neman taimako ya za a yi wasu su take maka musu kaga babu nan gudu akwai yan kabu ma waɗanda ko jami'an tsaro sun san su sannan mutanen gari sun san su waɗanda yan an ka kama mutum an kai kidnapping din an kai garkuwa da shi in ya kai wannan wurin cikin garin gudu in ya tsaya kan titin da ka zuwa wani kauye da fata in ka ce ma dan kabu wurin suwa ne za a kai ka ya san su yan ta'addan da zaka kai mu kudi ka ba su kudi sannan kamin ka tafi sai ya faɗa maka in ka shiga wannan daji aital ɗe kai in kana da MTM ka tsaya nan ana ce da Itel ka sai ka shiga da shi kaga ko abin ya riga yayi yawa abin ya lalace tun akwai ƴan kabu-kabun da sun san ƴan ta'addar da a cikin daji kungiya-kungiya da ka ce musu wurin su wane kai da ya dauke ka ya san inda zai kai ka ɗan gari na kai dan wanda ba ɗan gari ba yana yin san kawai
akwai saka cikin al'umma
gaskiya wai nake ba saka cikin na al'umma ba saboda yanzu ƴan gari sun kata su sun ka kashe waɗanda ƴan kabu-kabu su ƴan ta'adda hago cikin gari sun kai su kashe mutanen gari
ni tunani na kusan dagiya bambanta da sunana Musa Yahaya Muhammad wato ni tunani na kusan ya bambanta da na kowa tunanin nawa shine akwai
amma kafin nan Musa ya nuna su ƴan kabu-kabu masu yin wannan abun su ba su ƴan ta'addan ba sa taba su kenan
ai kaman yanda activist Hassan Binanci yayi magana ne dazu yake cewa akwai TV a daji remote yana a birni abu ne wanda yake wani yanan gizo ne wa'ensu suna daji zaune rike da makamai wa'ensu suna birni zaune su suke yin tunanin so suna da mutane ta ko'ina a ma'aikatan ma a menene duka suna da to inda nake kallon matsalar tsaro inda za a magance ta ma gaba daya a Najeriya ko amma lafiyar mu ta Afrika shine akwai wani abu da muka baro a baya patriotism ma'ana raji na kishin kasaka wanda yake akasarin ƴan Najeriya gaba ɗaya Najeriya ba ta gaban mu kowa kanshi ne gaban shi kamar yanda kowa san kwaikwayo kake kallo na wata ƙasa idan abu ya faru zaka ji wani ya ce ba alfarmar da zan iya yi ma ƙasa ta akan ƙasa ta ta je ta samu matsala so da a ce dukkanin mu matasa tun daga muke tasowa mataki na primary zuwa sama ana samu na wannan kishi na ƙasar mu Najeriya ka fifita ƙasar akan kanka ka fifita ƙasar akan wani da kake gani zai iya zambatar ka wanda yake in muka duba akasarin matsalar tsaron nan da ba kowa yake magana akan ta ba saboda ɗaya ko mutane ɗaya ne take shafa sai da abun ya zo arewa maso yamma ma tana so ta tsaya cik an tarwatsa tattalin arzikin mu da sauransu abun ya fara shafan kowa lokacin ne kaga kowa ya farfado ana magana akan tsaro so idan muka zo muka samu wannan kishin muka san kasan mu ne ba za a samu informa ba ma'ana wanda yake ba dan ta'adda bayanan sirri dan ba zai taimaka musu a durkushe kasan shi ba sa'annan kuma akwai wani abu daya da shi shugaban matasa na jihar Sokoto majalisar matasa ta jihar Sokoto ya magana shine adalci daga shugabanni to shi wannan kalmar ta adalci a duk lokacin da ta gushe gun shugabanni to ba za a taba samun zaman lafiya ba duk al'ummar da bata samu adalci ba duk ta hanyar da za a bi ba za ta samu zaman lafiya wannan shine gudunmuwata daga gaba
wato ka gane ni abin da nake so in kara Aminu ne wato ban tarinin fashinka ba idan ka duba ba maganar kishin kasa ga matasa a wannan zamanin kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni because abun zai mamaki kuna tare da mutum a unguwanku ka san baya da ko sisin kwabo ya zo ya samu kujeran kansila ko wani chairman ko wani dan majalista sai ya zo a yi abun da ake cewa yayi cikin dare ɗaya Allah ka yi Bature wata ɗaya da hawan shi mukami sai ka ga ya zo ya mallaki gida ya mallaki mota a da kuna zama a majalisa ɗaya da shi yanzu ba abokin zaman majalisar ka ba ne a ra'ayin ana buki tare ake shirye-shiryen buki a yanzu saboda ya ɗana wannan kujeran kaga dole wannan abun ya haifar da kiyayya tsakanin ne shi da mara shi shugabanni ba sa taimako ba sa tallafa wa talakawa amma abin da zai baka mamaki yanzu lokacin zaben nan duka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa sai ya za a yi baka tallafa wa dan uwanka ba lokacin da yake bukatar taimako idan an zo ta bin doka da oda kana gani a hanyar jami'an tsaro wasu lokuta kamar da muke gani za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motanka za ka ga za a daga maka kafa ka wuce ba wai sai an bincike mai ka dogo ba sabanin a zo kila kana tafiya kan mota da an ga yanayin motanka kila ma na ce fa ne kake nema a to fa za a fara dragging ɗinka ina driving license ɗinka ina lambanka ina fitilanka bla 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 ba ta yanda za a yi kai ma ka jiki shin ka sanka.
Matasa ku dakata a nan sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum.
A gaida Nasiru Adamu Ali Kaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya.
za mu fara sharhi jaridar NEDA, jaridar da Vanguard. Jaridar Vanguard ta mai da hankali ne akan bikin sabon shekara, inda kuma ta rawaito shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Sakonsa ga 'yan Najeriya na bayyana cewa ya iya bakin kokarinsa wajen ciyar da kasar gaba. Shugaba Buhari, wanda wasu ke suka game da gazawarsa wajen tabbatar da tsaro, ya bayyana cewa ya amince da sukan da wasu ke masa da kuma yabon da yake samu daga wasu al'umma a matsayinsa na shugaban kasa da ke zama shugaban kowa. Dai shugaba Buhari ya sha alwashin gudanar da zaɓe cikin gaskiya domin nika mulkin ga duk wanda ya samu nasara a watan gobe. Ne dai za a gudanar da babban zaɓe na kasa, inda kuma shugaba Buhari zai nika ragaman mulkin a watan Mayu ga wanda aka zaɓa, wato sabon shugaban kasa. Shi ma a sakonsa na sabon shekara, tsohon shugaban Najeriya Cibu Olusegun Obasanjo, wanda har yanzu ke ci gaba da toma albarkacin bakinsa game da harkokin siyasar kasar, ya yi suka ne ga shugaban kasa Muhammadu Buhari, inda ya ce shugaban ya maida hannu agogo baya kafin shekara 1999. Shugaba Obasanjo ya bayyana cewa duk da matsalolin da Najeriya ta fuskanta a can baya bai kai yanayin da ta samu kanta ba, a yanzu a ƙarshen jagorancin shugaba Muhammadu Buhari, Cibu Olusegun Obasanjo ya yi amfani da saƙon nasa wajen bayyana goyon bayansa ƙarara ga ɗan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi, wanda ya fito daga yankin kudu maso gabashin Najeriya. Idan kuwa jaridar Prairie ta saba da rahoton mutuwar Paparoma Benedict ne, wanda ya yi murabur shekaru kusan 8 da gabata dangane da rashin lafiya, mai shekaru 95 ya rasu ne a jajibirin sabon shekara. Paparoma, wanda asalin sunansa shi ne Joseph Alois Ranziga, wanda aka haifa a birnin Munich a kasar Jamus, shi ne gaji Paparoma John Paul na biyu, wanda ya rasu a shekara ta 2005. Ranar Alhamis ne dai ake sa ran yi masa jana'iza a fadar Vatican, ji jaridar Premium Times. Ita kuwa jaridar Daily Post ta yi rahoto dai a kan shahararren ɗan ƙwallon ƙafa nan da aka fi sani da Pele, wanda shi ma ya rasu a ƙarshen shekarar da ta gabata, yana da shekaru 82. A yau Litinin ne dai ake sa ran jana'izar shahararren ɗan ƙwallon ƙafa na ƙasar Brazil, Pele, wanda ya ci kofin duniya har sau 3 ga ƙasarsa ta Brazil. Sai kuwa jaridar Saharar Posts, ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai rundunar sojin Najeriya ta yi wa hafsoshin soji 120 ritaya, wanda aka yi wa ritayan da ya san hada da masu mukamin Major General da Brigadier General da Colonel-Colonel, Lieutenant Colonel da Captain-Captain. Jaridar Saharar Posts ta bayyana cewa wasu daga cikin wanda aka yi wa ritayan sun hada da wanda suka kasa samun nasara a jarabawar neman mukami har sau 3. Jaridar Saharar Posts ta bayyana cewa takardun sallamar sojojin daga aiki na dauke da sa hannun babban sakataren sojojin Najeriya Major General J. Abdulsalam. Ƙarshen sharhin jaridun kenan. A huta lafiya.
Da masu sauraro, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Hukumomin ƙasar Libya sun ce sun gano gawarwaki 18 da aka binne a wani ƙaton kabari da ke a tsakiyar birnin Sirte da ke gabar tekun ƙasar, wanda tsohuwar tungar ƙungiyar IS a ƙasar da ke fama da rikici a arewacin Afirka. Hukumar kula da ɓacewar mutane ta ƙasar ta faɗa jiya Lahadi a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa an gano gawarwakin a yankin Saba kafin a kai gawarwakin zuwa asibitin Ibn Sina da ke Sirte. Aƙalla mutane 20 ne suka mutu a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da jami'an tsaro a cikin kwanaki da dama, a cewar wani likita a wani asibitin gwamnati. Sama da mako guda, 'yan sanda da sojoji suke fafatawa da masu zanga-zangar a birnin Las Kanud, wani gari da ke gabashin Somaliland, wanda ke rikici tsakanin Somaliland da makwabciyarta Puntland, ɗaya daga cikin yankunan Somalia mai cin gashin kansa. An kashe masu gadi 10 da fursunoni 4 jiya Lahadi, yayin da wasu 'yan bindiga a cikin motoci masu silke suka kai hari a gidan yari da ke Ciudad Juarez da ke kan iyaka da El Paso na jihar Texas da ke Amurka. Ofishin mai gabatar da kara na jihar Chihuahua a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce, da misalin karfe 7 na safe, wasu motocin silke daban-daban sun isa gidan yarin, inda 'yan bindigar suka bude wuta kan masu gadi. Baya ga waɗanda suka mutu, mutane 13 sun samu raunuka, yayin da fursunoni aƙalla 24 suka tsere.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Idan Allah ya kai mu a shirin la'asariya, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya hada ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsin Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake muku fatan alheri salamu alaikum.